don't wanna sing of love, songs of birds in the trees above, or of your love, my love, his love, her love too. We don't croon to our lady love, swear we'll be like turtle doves, or that I'm sad, you're sad, he's sad, she's sad too.
We like a gay song or a blues song, seems a wrong song. We like it, but da 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 da. We like a bright tune, not a dull tune, about a blue moon. We like it, but da 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 da.
We don't waste time in crying. Life is full of fun. We have no time for sighing. Life has just begun.
We like a gay song, sing today song, come what may song. We like it, da 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 da